Rundunar 'yan sanda ta jihar Oyo tare da rundunar tsaron farin kaya wato Civil Defense sun shirya tsaf domin samar da cikakken tsaro a lokutan bukukuwan sabuwar shekara ta 2017 mai kamawa. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Oyo Adekunle Ajesibutu yace a cikin matakan da sun ka dauka har da giggirke jami'an 'yan sanda a muhimman wurare da hana buga abin wasan rutan nan mai ara kamar bindiga da ababen fashewa. Superintendent 'yan sandan Najeriya Adekunle Ajesibutu yace suna yin gargadi ga yara da iyayensu da su nisanci buga banga kuma iyayen yaran su hana wa yaran buga banga don kaucewa razana jama'a a fadin jihar Oyo. Yace duk wanda anka kama yana buga banga da aikata ko wani irin laifi da dokar Najeriya ta hana zai fuskanci kulyaman ta sabo. Shi ko komandan rundunar tsaron farin kaya wato Civil Defense a jihar Oyo Mr. John Adewuye ya baiwa jama'ar jihar Oyo tabbacin yin bukukuwan sabuwar shekara a cikin kwanciyar hankali. Mr. John Adewuye yace yana baiwa jama'ar jihar Oyo tabbacin yin bukukuwan sabuwar shekara lamuyi lafiya. Tuni dai rundunonin tsaron biyu wato na 'yan sanda da na rundunar tsaron farin kaya wato Civil Defense suka dauki matakai don tabbatar da tsaron a lokacin bukukuwan da bayan bukukuwan sabuwar shekarar. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.